بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا مو أيو أصبر أشرين جوات ربيع الأول شكرا تادو لدى الهلال ربيع عند بقوي وندري دشاء أكو بوات سبتمبر دو بين أشرين جرم الهدية وانا مدل سنام دمك سابا منا كراتو تكين عمرة الأحكام نا الحافظ العلامة أحمد نا عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي muna cikin kitabul janais mun dan yi dogon sharhi a hadisan uku na farko insha Allah za mu ƙara karanta waɗannan hadisai mu ci gaba da abin da muka fara yi na sharuha Allah malaka cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala na annabi sallallahu alaihi wa sallam an-najashiyya fi al-yawm alladhi mata fi kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'a وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة وأنا حديثي حديث الفرق وحديث أبو هريرة أبو هريرة كتوى مزالة صلى الله عليه وسلم يا لابرتا مصحبيه mutuwan Najashi a ranar da ya mutu sai ya fita da su zuwa masallata yasa suka yi sahu sahu ya mishi kabar bari guda Jabir shi kuma yake cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi Najashi sallah ina ma ci wanda suka yi sallah din ko ya sahu na biyu ko na uku rawin yayi kokwanto sai hadisi na uku na Abdullahi ibn Abbas ya bada labari cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a kabarin wani bawan Allah ba'da ma dufin bayan ya bayan arfe shi yana cikin kabarin mazala zai yi sallah ya salla masa fa kabbara alaihi arba'an sai kuma ya mishi kabar bari guda hudu wannan kabar bari guda hudu mun yi dogon bayani akan su cewa wannan shine mashhuri kuma muka yi magana akan sabanin malamai da ake da shi akan salatul janais ana yi mata karatu inda aka saba a sarar salloli fatiha da sura ko ba a yi akwai magana ana yin karatu a fatiha ita kadai ko kuwa sannan kuma a yi halitta kara akan sura ko bai halitta ba wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi muka ce sun tafi akan cewa ba dole sai an karanta mata fatiha ba balle sura ba mashru'i ba ne wannan shine mazhabin malaman malikiya duk malaman da muke kantawa na malikiya zaka ga su yayin da aka zo sallan janaza suna cewa ne kawai a tsantsanta mishi mawacin addu'a Imam Malik duk da a Madina wasu daga cikin malaman Madina suna yin aiki da hadisin karanta Fatiha to amma shi bai aiki da wannan hadisin ba ina cewa laysa ma'mulu bihi innama huwa addu'a ya fada a cikin mudawwana yace wannan hadisi wannan magana cewa za a karanta fatiha shi ba a aiki da shi a wajen daukacin malaman da ya fi kasuwa da su ba wai ana magana Madina din gurgun ba a yi ba domin akwai su Abu Umama ibn Sahal ibn Hunayf akwai shi Sahal ibn Hunayf din akwai su sauran manyan sahabbai da aka samu mutanen Madina ne kuma a bijin suka rayu lansarawa ne ma amma an samu suna karanta fatiha da to dan Malik abin da yake magana shine yana magana galiban malamai da shi ya fi dogaro da ra'ayin su da manganin sa fa tawoyin su ce inna ma adraktu ahla bilad la ala zalika haka na daukacin galiban ma'abuta garin a Madina suna takaituwa akan karanta wato yin addu'a a salan janaza ba sai sun karanta fatiha ba wannan kuma shine magana na Abu Hanifa wannan shine magana na Imam Thawri ya tabbata cikin Muwatta da shi Sanad bin Ibn Abi da Abu Zar As-Sunani suna ruwaitowa dukan su daga Nafi' Maula bin Umar daga Abdullahi bin Umar cewa Abdullahi dan Umar shi ma in ya bari sallah na janaza yakan takaici ne akan addu'a kawai da sauran magabata da aka rubuto cewa suna takaituwa akan addu'a to wannan idan yana nuna wani abu yana nuna wato yana alamta maka cewa shi karanta Fatiha da sura din ba dole bane wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yake yayi ishara zuwa gare shi yake cewa wannan abin da wannan akare suke nunawa saboda sallan janaza wasu sallah ce take yawan maimaituwa to inda dole ce ko ba zai ce wadannan sahabbai wasu daga cikin sahabbai da magabata ba san wadannan sunnonin ba saboda akwai tawaffurud dawa'i wal himam ala naqli wujubihi law kana wajiban ji Ibn Taymiyyah wannan shine kuma zahirin mazhabin Abba Ibn Abi Rabah daga cikin manyan malamai mutanen Makka zahiri wala kan mu ce mishi wannan magana shine zahirin maganar sa saboda an rawaito maganar cewa ma sami'na bi hadha illa hadithan hadisi ne guda ɗaya muka ji ya ta faɗin cewa ana karanta Fatiha amma sauran magabata da yawa wanda muka wato zauna da su ba mu samu mu suna karanta waɗannan wato Fatiha din ba da sura to wannan kamar yadda na faɗa wannan yana nuni kawai zuwa ga wato rashin wajibci ne amma dai sunna mustahabba kamar da muka faɗa a wancan zama shine ana karanta Fatiha bal mutum ma ya karanta sura hadisin da yake kawo ƙarin sura hadisin Abdullahi ibn Abbas ne wasu lokacin malamai sun yi magana akan wato su kallami din wannan isnadin wannan ƙarin da aka samu da cewa Fatiha da sura amma dai abin da yake sunna hadithiya kan kace na ilimin hadisi ke nunawa shine ya shi ma ya tabbata ana iya karanta Fatiha da sura ga wasu daga cikin hadisai da suke nuna wato ana iya karanta bal mustahabbi ne ma sunna ce ma a karanta Fatiha din a sallan janaza kamar da wannan shine mazhabin Imam Shafi'i wannan shine mazhabin Imam Ahmad wannan shine mazhabin Imam Ishaq ibn Rahawiya da sauran malamai da yawa hujja su shine abin da tabbata a cikin as-sahih da cikin musnad Imam Ahmad da musnad Ibn Abd al-Razzaq as-Sunani da kuma Jami'u at-Tirmidhi sunan an-Nasa'i kitab al-Umm na Imam Shafi'i da sauran littattafai na hadisi ana ruwaitowa daga Talha ibn Auf yake cewa sallaitu khalfa ibn Abbas nayi sallah bayan Abdullah ibn Abbas ala janaza akan wata janaiza da aka wato aje mu a gaban sa fa qara fatihatul kitabi sai karanta fatiha ba wannan har ma sabani abu da ba zai shiki ba zai rasa ta wannan karanta fatiha din amma shi Abdullahi da ba sai bayyana da ya bayyana tace li ta'lamu annaha sunna saboda kusan cewa sunna ce karatu din kaga Abdullahi da ba zai ce sunna yana magana sunna Abubakar ko Umar ko Uthman ba yana magana sunna manzo Allah shi yasa malamai suka yi amfani da wannan hadisi irin su Imam Ahmad Imam Shafi'i Imam Ishaq ibn Rahawiya wajen cewa wato sunna ce a karanta Fatiha din idan mutum bai yi Fatiha da sura bai ta addu'a to wani yayi amma a fahimta wannan ba ita ce sunna ma'iki ba wannan kawai za a barka ne a sa'ati wal ijza akan cewa in kai yayi kamar da muka shafa da akwai abubuwa da manzo Allah ya dinga bari idan wasu in ba a yi ba to wannan babu lafi amma kuma sunna ga abin tawakkalar shine gashi yanda yake nasa Ibn Abbas ba shine kadai ya ruwaito cewa manzo Allah yana karanta sura ba ko da ma shi kadai ya karanta ya ruwaito to wannan ya isa hujja saboda Abdullahi dan Abbas ba malami ne wanda ya bibici sauran sahabbai ya hadiji ilimin su baki da ana yi mishi laqabi da al-baharul hab shi kansa shakundum ne to ko da ba shi dai shi kadai ya ruwaito to wannan ya isa hujja to balle kuma akwai hadisi da Ibn Abi Shayba ya ruwaito da shi da wani sa hadisin Abu Umama wajen sashi wajen rajin wacan watan da mun kai wata da muka tuba na ce Abu Usama Abu Umama sunansa dan gidan Sahal ibn Hunayf yana rawaitowa daga Ubayd ibn Sabbaq yace ya ga babansa shi Sahal ibn Hunayf wato kamar dan shi musu ya dan sauka dan yana ruwaya daga babansa ko yana ruwaya daga Ubayd ibn Sabbaq amma wannan gakkaro sai ruwaya daga Ubayd ibn Sabbaq cewa ya taba ganin babansa Sahal ibn Hunayf Sahal ibn Hunayf babban sahabi ne ya halarci Badar ya halarci duk ya kokarin manzo Allah yi kuma mutumin Madina ne ya salla ala almayyit ya yi salla ga wani mamaci sai a farkon kabbara da yayi sai karanta wato Fatiha farkon kabbara da yayi karanta Fatiha haka Abdullahi dan Abbas ya sami wanda yayi masa mutaba daga cikin sahabbai sannan Al-Tahawi da Imam Al-Hakim ne sai buri a cikin Al-Mustadrak da ya fitar da wannan hadisi daga hanyar Az-Zuhri daga Abu Umama sai ya ƙara ce shi Abu Umama yake cewa wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa daga cikin sunna shine wato mutum yayin da ya bi sallar janaza ya karanta Fatiha amma a ransa fi nafsihi yace a ransa sannan kuma sai ya ci karasa wannan rabon kabar bai guda hudu. Wannan zahiri Abu Umama ya ji wannan hadisi daga babansa, wannan kuma babu wani matsala, zai iya zuwa ya ji hadisin farko daga Ubayd ibn Sabbaq daga waya, kuma da ya koma gida kuma ya tambayi babansa haka abin yake, kuma babansa ya tabbatar masa ya ce haka abin yake. Saboda hadisin farko ya sanya tsakanin Ubayd ibn Sabbaq da babansa. Hadisi na biyu bai faɗi babansa da ce wani ɗaya daga cikin sahabbai, wadan ka da hadisin zaka ga kamar watakila yana ishara zuwa ga babansa ne, amma bai faɗi sunansa ba. To Imam Zuhri bayan ya rawaito wannan hadisi kamar yadda Al-Hakim da Al-Tahawi suka fitar, sai yace sai na tafi wajen Muhammad ibn Suwaid Al-Fihri, sai na labarta masa labarin da shi Abu Umama ya bada labari cewa daga cikin sunna shine akan tafatiha yayin da ake sallah na janaza, saboda a wannan lokaci akwai alama cewa kusan mutanen majalisa sun bar wannan sunna din. To sai shi Muhammad ibn Suwaid Al-Fihri sai yake cewa sami'tu Dhahhak ibn Qais, ni ma na ji Dhahhak ibn Qais, wanda shi ma wannan Dhahhak ibn Qais babban da daga cikin sigarar sahaba kanin sahabbai, yuhaddithu an Muhammad ibn Maslama, yana ba da hadisi daga Muhammad ibn Maslama, shi kuma Muhammad ibn Maslama babban sahabi ne, shi ma ya halarci dukkan ya gwata da manzon Allah, yana ba da labari yana daga Muhammad ibn Maslama cewa wato kwatankwacin abin da shi Abu Umama bai baka labari, kwatankwacin abin da Abu Umama bai baka labari. To kaga wannan ya wannan isnadi ne hasan, saboda Muhammad ibn Suwaid Al-Fihri saduq ne. To kaga wannan ya tabbata cewa daga aikin sahabbai da dama Muhammad ibn Maslama, sannan kuma ga kuma Abdullahi ibn Abbas, sannan kuma ga shi Sahal ibn Hunayf, wannan duka sahabbai ne guda uku, sannan kuma wannan shi ake ruwaitowa daga Dhahhak ibn Qais Al-Fihri, shi daga cikin kanin sahabbai, kaga guda biyar. Sannan kuma shi ake ruwaitowa daga Imam Zuhri a matsayin ra'ayinsa, sannan kuma wannan da yawa daga cikin malamai sun zaɓa haka irinsu Imam Muhammad, don haka karanta Fatiha a karatun ba a salar janaza wani sunna ce, idan mutum bai karanta ba za a ce masa dan me bai karanta ba, musamman ma idan bai karanta din ba saboda ya nuna cewa ba dole shi an karanta din ba, wannan ma zai zama ya dace ma da sunna din ita kanta. Amma kuma sunna wata take ya kamata tafi a fa aiki da ita shine a rika karanta Fatiha din. Muka ce da wasu daga cikin malamai suna cewa ma ana iya hadawa da sura din, duk da wannan al-a'imatul arba'a su ba sa ganin a hada da sura, amma dai da yawa daga cikin al-muhaqqiquna suna cewa in an hada da sura din wannan babu laifi. A nan idan muka lura hadisan nan guda uku, hadisin Abu Hurairah yace wa kabbara arba'an, yayi kabbara hudu. Hadisin Jabir shi ma yayi magana akan dai ayi sallah din da shi anan bai faɗi kabbara din ba. Hadisin Abdullahi ibn Abbas shi ma ya faɗi cewa ayi kabbara bari guda hudu. Wannan abinda matsala yayi wato Najashi, kar kuma ta bace Najashi a wajen malamai abinda suke faɗa shine ya mutu ko dai kashin shiga ta takwas ko shiga ta tara. To tun daga wannan lokaci matsala daga kansa inji wasu malamai ya fara kabar bari hudu, da ta yana yin kabar bari fiye da hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara matsala yana yi, amma tun daga kansa har zuwa lokacin da matsala ya koma ga Allah, to kuma matsala bai ci gaba da yin kabar bari fiye da hudu ba. To wasu daga cikin malamai sun dauka daga wannan ire-iren wannan hadisi da wannan hadisi da ire-irensa akan cewa ma bai ma kamata mutum ya kara akan hudu ba, ya kamata ya takaito akan wato kabar bari guda hudu kawai, kamar yadda wannan shine mazhabin At-Tawri, wannan shine mazhabin Abu Hanifa, wannan shine mazhabin Imam Shafi'i, shine mazhabin Imam Ahmad, shine mazhabin Isa ibn Rahawiya, kuma shine magana na Imam Malik, shine magana na imamuna Imam Malik rahimahullahu ta'ala aw rahmatullahi ta'ala ala jami'. Shi Imam Malik da Abu Hanifa kusan da Imam Shafi'i su ba sa ganin ma kamantuwan ma, amma kamar kara kan kabarin nan guda hudu, sabanin Ahmad da Isa ibn Rahawiya su suna ganin zaka iya karawa, ka kara din babu laifi, amma dai ka tsaya a hudu. To shi Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i su suna ganin a tsaya kan hudu kawai. Ibn Abdul Bar kuma ya ce mutu wannan ra'ayin nasu, yake cewa saboda wannan shine karshen al'amari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine karshen al'amari manzon Allah, tun daga shika ta tara ko shika ta takwas karshe ba a sake sanin yana karanta yana karawa akan wato kabarin nan guda hudu ba. Saboda haka to sai ya zama kamar wannan ta shafe wannan hadisai ingantattu masu yawa da aka sani cewa manzon Allah yana yin kabarin biyar, shida, bakwai, takwas, tara, wannan da ba iya tara aka samu dai ba za a yana yi, goma dai ba a samu yana karawa ba. To har ma su malaman Malikiya suka ce idan in mutum ma in misali yana bin wani liman wanda shi sai liman in ya kara akan wato kabbara ta biyar to ya gume kyali shi kawai ko ya sallama sallansa wato ba ma zai bi shi ba kwata kwata to wala dai kusa shine abin da suka faɗa suna hujja da wannan hadisi kun ga shi hadisin ayi a fili yace ma gashi yana faɗan kabar bari guda hudu da ma kamar da ce sabrul rahuya kamar da Imam Tirmidhi ya naka so daga wajen su da shi da wannan sa su suna ganin idan an kara din a iya karawa saboda hadisi da suka tabbata akan su akan haka kuma aikin sahabbai ya tabbatar da cewa ana iya karawa din sahabbai har bayan mutuwar ma'aiki wasu an samu sun kara Imam Ahmad da Imam Ishaq ibn Rahuya da wasu daga cikin sahabbai suka ga wannan a iya karawa amma hadisai da suka zo kan maganar 5 6 7 8 9 wannan suna nan sanannu in an ji an duba cikin ahkamul janais wa bid'uha na Sheikh Al-Albani zai ga ya kawo su ya kuma hakake su yayi bayani masu ban dadi masu ban kai mutum je koma ya duba daga ciki akwai abu da ba a ce sahih muslim da cikin sunan da musannai ba Muhammad hadisi zai ibn Arqab cewa wato ya tashi sai sallah na janaza galibi yafi yin guda hudu galibi hatta su wanda ake rawaitawa suna yin karawa amma za ka sun fi yin guda hudu saboda haka to yin guda hudu shine wato yafi zama sunna din amma kari wannan kuma in dalili sa ara ya karawa to wannan shine yanzu muke magana akan ta ana iya karawa ko ba za a iya karawa ba magana mafi inganci za a iya karawa saboda wannan hadisin Abu Bakar ta Zaid ibn Arqam galibi abinda ya fi shine wato yana yin kabar bari guda hudu so sai wani lokaci aka samu ya kabbara guda biyar sai aka tambaye shi me yasa kai haka sai cewa kana rasulullahi yukabbiruha fala atrukaha li ahadin ba'dahu abada yace mazala ya kasance yana yin wannan kabara guda biyar da ga nayi dan haka ni ba zan bar yin abin da naga mazala ya taba yi ba saboda ba kawai wani mutumi wato dan kawai yanzu mun zaka mu safara kabar wani mutumi ke yi dan ni na kara yanzu to ba kuma zan bari ba shi zai yi arka haka ya fada wanda yana nuna wannan yana nuna maka cewa sunna wajen sahabbai tana tsayuwa da kafanta ne ba ta bukatar wani mata sanbi dan kawai an samu wasu galibi mutane ba sa aiki da sunna kai baka da dama dan wani yazo zai aiki da sunna din sahihi ya tafi fili ka ce wai waye ne a cikin sahabbai ka jira yin wannan aiki din ai sunna ce kawai ta abinda kawai za a maka wato tattauna da kai shine wannan fahimtar haka take tabbas babu wani dan ana kana iya tsammanin abin sunna ce amma kai da kake fasara sunna haka amma su sahabbai din su suna nuni zuwa ga cewa sunna ba haka take ba ga yayin ma'anar ta to in ba wannan ba za mu kaddara an samu sunna wacce take karara to sunna din wannan sunna ta tsaye ne da kanta mata bukatar sai wani sahabi ya saba ta sanbi balle kuma wasu ɗaya daga cikin malamai to wannan kaga shi kabbara guda biyar yake yi to sai kuma wato kabbara guda shida guda bakwai daga ciki akwai abin da Imam Tahawi da Imam Dar Qutni da Al-Baihaqi suka fitar hadisi na Abdul Khair ibn Yasir Al-Hamdani Al-Kufi daga cikin manyan tabi'ai yake cewa Ali ibn Abi Talib ya kasance yana yin kabarbari ga mutanen Badar kabarbari guda shida sahabban mazala kuma wanda ba su je Badar ba yana musu guda biyar biyar sauran kuma sauran mutane to su kuma yana musu guda hudu amma dai shi sahabbai yakan sa su kodai guda biyar ko shida a wata riwaya ma kamar Abu Bakar ta bayyana ma kirewa din a wasu lokuta to kaga anan Ali ibn Abi Talib shi kasa wannan hadisin mu fahimce shi yadda ya kamata mu fahimce shi Ali bai kara akan kudi ba sai saboda wasu wani kari na fifiko ba wai a kai tsaye ne ki karawa ba wato kamar wannan ziyara din inda ma ta kunu ala qadari al maratib wal manasik manazil as sahaba wanda yaje Badar ka kusan la'alla Allah qad tala ala ahli Badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad tawattu lakum wanda yaje Badar ba je ne ki da wanda yaje Badar ba to sauran kuma sahabbai wanda suka zo da hada bazala suka ci abinci tare da shi suka sahabance shi ba kawai ne ki da wanda bai je ba dan ka ali ke ganin su wanda yaje Badar za a mishi shida wanda kuma bai je Badar ba daga cikin sahabbai a mishi biyar wanda kuma sauran mutane ne kawai irin mu shi kenan sai a musu guda hudu to haka shi Ali ibn Abi Talib yayi akwai ma riwaya da Imam Tahawi da Al-Baihaqi suka fitar cewa Ali ibn Abi Talib din lokacin da shi Abu Qurat al-Ansari ya zo ya rasu to shi ya ba mishi kabarwari guda bakwai shi wannan hadisi akwai Imam Al-Baihaqi ya illata wannan hadisi ta fuskan cewa shi Abu Qatada da wasu daga cikin malamai suna cewa ya marayi bayan Ali sai bayan Ali ya koma ga Allah to za a ce Ali kuma ya mishi sallah to amma dai Ibn Hajar al-Asqalani da wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin malamai sun rajahi cewa Abu Qatada ya rasu ne kafin wato gabanin Ali Ali ya riga almutuwa akwai dai magana ta malamai akan shi wannan hadisi na na Abu Qatada amma dai koda ma dai ba mu dauki hadisin ba to wata hadisi da muka ce yana yin shida yana yin biyar yana yin hudu yana nuni akan wato cewa shi yana karawa kuma kaga wannan bayan muzalla da yake karawa amma ruwaya kuma da take magana akan cewa za a iya yin guda tara shine wato ruwaya da zo cewa Abdullahi ibn Zubair ya rawaita cewa manzala lokacin da Hamza ya rasu shi kamar bari guda tara ya masa lokacin yakin Uhud to kaga dukkan waɗannan hadisai in ku tara daga ma'aiki za ku ga yayi shi ne gabanin wato mutuwan da tashi inda shiga yakin Uhud shiga ta uku to a duk hadisin zaka zo ka samu manzala na shi zaka ga zaka samu gabanin mutuwan da tashi amma bayan mutuwan da tashi har zuwa ƙarshen rayuwarsa guda huɗu ya rika yin shi to shi wasu daga cikin malamai suka suka rika cewa wato yanzu kamar wannan hukunci babu ita ya tsaya kan kudu amma dai magana mafi inganci aikin waɗannan sahabbai su Ali bin Abi Talib da su Zaid ibn Arqam da su daga cikin magabata da aka samu suna karawa wani yana nuna maka cewa ya halatta kara din sai dai ni ba na ganin a ce za a kara din wato koyaushe kawai a fi amati ahwal kawai ce za a kara shi Ali bin Abi Talib da sauran sahabbai kan wanda yana aikin su abin da yafi yawa shine wato suna yin shi furfurin ne amma idan aka sami wani babban mutumi babban malami wanda ya ba ko babban wani malami ko wani shugaba ko wani babban wani mai attajiri mai alheri ko babban wani mutumi da ya shahara da bautan Allah a wannan duk amsa sun barbazu ko ina ake ganin cewa a wannan mai limamin ya kafa bari ya dan kara masa to na ba za a ce dami an kara masa ba wannan shine abin da za mu fahimta akan wato aikin da bazala yayi shi kansa Muhammad bin guda tare da yayi kaga yana nuna wani mazidul ikhtisas wato kaman yana mazidul ikhtisas wal inaya yana ƙara nuna wani wato ƙarin kulawa akan shi Hamza din saboda yanda ya mutu mutuwa ta wato ta shahada sannan kuma dama duk wato mushrikai a wannan yaki dama shi suke nema saboda haka to wannan sai ya dace wato shi ma a saka ka masa da yanda wato aka mishi tarin dangi shi ma a mishi kamar badina guda tara saboda haka wannan shine dai abin da magana da tafi inganci cewa ya halatta ƙara din in wani lokaci an ƙara bai zama al'ada wato shikenan amma kuma al'ada ya kamata da zama takaito akan guda hudu amma wani lokaci an ƙara babu laifi musamman ma idan zama ƙara akwai dalili kamar da Ali bin Abi Talib zai ƙara mutane wanda ya ji yakin Badar sai ce to wai ka ko kana ƙara fa ya halci yakin Badar ne to idan an samu wani mutumi da ya shahara da abin kirki ya da ilimi ya alkhairi daga cikin kuɗaɗensa wasu ma ba sani ba sai bayan mutuwarsa ko kuma ya shahara da wato tsoron Allah da kuma bauta ma Allah da mu wanzu wannan abin ya ne bai zama sabar kana wato wannan abin yanzu sai dai a ce mutane su rashi sufanci na daba daidai ba amma yanzu ya ne bai zama wani idan Allah ta'ala bai maka ilimi ba to ka shahara da wata Allah ba shi ma ita ma bauta Allah ai wani abu ne da ake bukata wato zai yau ya zaka ji an ce yanzu wani mutum ya mutu sai an ce ya shahara da wani shahararre da bautan Allah in na buga ba a jaridar da wanda za a ce kusan a nahiyar ma ba a san wani irin tun irinsa ba za ka samu dai ko a unguwarsa akwai wani irinsa ya kamata kwarai da gaske zama wannan kalubale a wajen a samu mutum ya sami wani a wasu abubuwa da zai zama shi ma ya yi tintinkau ya je gaban Ubangiji ana magana suwa ya suka fi shahara a wannan babu shi ma a kawo sunan shi a ciki amma wani za a ga mu yanzu harka ilimin ba mu zama kamar wata zara kan ba ana dai kokari ana ta yaƙi da jahilci ana dai abin da za a yi Allah ya fi mana to kuma harka tsoron Allah kuma mun zama kuma bawa bawa Allah ya tsare shi. Ya kamata a yi bukara da mutum kwarai da gaske. In kun lura a cikin hadisi na Abu Huraira aka ce kharaja bihi min al-musalla, manzala ya fita da su zuwa masallata. Hadisin Abdullahi ibn Abbas shi wannan makaga makaba ta tafi. Hadisin Jabir ma dai kusa abin da ke nuna shi da kisa da yace manzala masallata ya fita. Bai sallah cikin masallaci ba. To wannan shine zai bayu mai magana akan hukuncin yin sallah na janaza a sunnati ya halatta ko bai halatta ba malaman malikiya da kuma ahnaf da daga cikin malamai Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Thibit daga cikin tsare ku Imam Malik da wasu daga cikin malamai sun yi riko da wannan hadisi da ire-iren sa wajen ce wajen hani kar mutun ya sake yace ne sallar janaza a sunnati wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan wanda yanzu ba ana magana afdaliya ba yanzu ana magana baya a sunnati ko bai halatta a sunnati ba to mu malamin malikiya suna cewa wannan bai kamata a yi a ce za a yi ba kuma wannan shine mashhurin ruwaya daga Imam Malik Malik ga da ruwaya guda biyu amma mashhurin riwaya daga wajensa shi yana hana kar ai sallar janaza a musallaci saboda manzo Allah galibi yana yin sallah ne a wajen musallaci ne da akwai musallaci musallansa ko galibi ko yana kusa ne da musallacin sa ba ma wajen ba ma ne sai ke da musallacin ba an ce gabas da musallaci anan ne wato manzo Allah yake wato sallar janaza wannan nace wannan shi ne mashhurin riwaya daga Imam Ahmad daga Imam Malik kaman wannan in ka do malhaman maliki shi za ka karkata to sai dai akwai mazhabin Imam Ahmad Imam Ishaq bin Rahawiya Imam Shafi'i da wasu daga cikin malamai kuma riwaya ce da mutanen Madina suke ruwaitowa daga Malik ibn Anas mutanen Madina daliban Imam Malik suke Madina su suna ruwaitowa daga Imam Malik a cikin wasu kamar Ibn Abd al-Barr ya nakalto daga wajensu akan cewa babu libi idan aka yi sallah janaza a musallaci wasu malamai suna kara masa cewa lil haja aw li ghairi al haja da bukata ko ba bukata in an ga akwai bukata ai sallah a musallaci shikenan kawai za a yi mu mukaddara ana ruwa sama misali wannan kaga bukata ce kuma babu bukata haka nan kawai in ga wato bari mu yanzu dai kawai an sama dace kawai za mu yi sallah a musallaci kawai muka ce misau to su Imam Ahmad suke cewa wannan babu laifi hujja da masu halatta cewa za a iya yin sallah a cikin musallaci sallar janaza shine hadisi da zuwa cikin sahih muslim da cikin kitabus sunan hadisi na Suhail ibn al-Bayda wanda Aisha take ta ruwaito mana Aisha ce tana tana zaune sai Abu Sa'id ya koma ga Allah Abu Sa'id Sa'd ibn Abi Waqqas afwan ba Abu Sa'id al-Khudri ba Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas zakati al-Asha al-Mubashshara bil Janna ya rasul to sai wato ita ba ta samu ta sallace shi ba to sai aka zo a gitta shi ta waje da gidanta kazan gidanta ko na kusa da musallaci sai ta bada umari take cewa to da Allah a zo a aje shi a cikin musallaci saboda ta shiga ta miki sallah sai wasu daga cikin mutane suka ce a mu fa ba haka muka saba sani manzo Allah yana yin sallah ba wato kan nan da muka ce sallah a musallaci ba shine abin da yafi cara ba suka yi mata inkari suka ce dan me za a ce za a yi zawa a musallaci kuma to sai Aisha take cewa ma sara ma nasiyan nas ma salla rasulullahi ala sahal ibn al-baydai illa fil masjid sai Aisha take cewa oh ayi lalle mutane suna da yawan mantuwa har wato ana abu an dade har ya sa mutane sun manta cewa manzo Allah bai yi ma Suhail ibn al-Bayda sallah ba sai a musallaci bal ba ma shi kadai mata ruwaya take cewa bai yi ma Suhail da dan uwansa ba sallah ba sai a musallaci to kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa in aka sallah a musallaci wannan babu laifi da manzo Allah shi ya taba yi lallai dai wato sunna da ta kamata ta zama shahararriya shine a yi ta a wajen musallaci kamar manzo Allah shine yafi shahara a aikin sa kuma ga Hausa da sahabbai ma har sunna ne ma masu manta ma amma taba yi ma wani sallah a cikin musallaci to amma idan wani dalili ya sanya za a yi a musallacin ko kuma dai kawai a lokacin limamu ya ga shi bare ya musallaci na babu laifi magabata sun yi haka kuma ga shi manzo Allah shi kansa yayi haka din sallah kawai zai zama babu wani laifi idan aka yi haka to amma akwai hadisi da yazo a babu wasu daga cikin malamai suna amfani da hadisin wajen nura wato karfafa hali na cewa kai ai sallam janaza a musallaci shine hadisin man salla ala janazatin fil masjid falaysa lahu shay aw ta riwaya falaysa alayhi shay wannan riwaya ce guda biyu daga wato marwayi daya kowace akwai abin da take magana manzala aka ce a wannan hadisi ya ce duk wanda yayi sallan jana'iza a musallaci to bai da komai wani falaysa lahu shay a riwayar Abu Hurairah sai ce falaysa alayhi shay ba komai akan sa kun ga akwai bambanci in kace ba komai akan sa wato bai da laifi bai da zalimi in kace bai da komai kuma wato bai da lada dan me zai je yin tsari wannan riwaya wasu daga cikin malamai wannan hadisi wasu daga cikin malamai sun rauna da shi kamar Imam Ahmad wasu daga cikin malamai kuma sun hassana shi musamman al-mutaakhirun irin su Ibn al-Qayyim da sauran malamai sun hassana shi riwaya ce da ake ruwaitowa Imam Ahmad a cikin al-Musnad ya fitar da shi da Imam Al-Tayalisi shi ma tana cikin Musnad dinsa da Ibn Majah da Abdullah as-Sana'ani suna fitarwa ta hanyar Ibn Abi Dhi'b Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Abi Dhi'b yace hadathani Salih mawla Tawama an Abi Hurairah yake ruwaitowa ce Salih mawla Tawama ya bada hadisi daga Abu Hurairah cewa man salla ala janazatin masjid fa la shay'a lahu wanda yayi salla a cikin musallaci sallar jana'iza to bai da komai wannan ita ce wato ruwaya da ta fi shahara amma ruwayar da Abu Hurairah ya ruwaito ta fi sunan Abi Dawud shine fala shi alaihi ba ko bai kansa ruwaya ne da Abu Hurairah ke ruwaitowa daga Musannad ibn Musarrah ibn Musarbal al-Basri yake ruwaito daga Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id al-Qattan daga shi ibn Abi Dhi'ib daga Salih Maula Tawama daya daga cikin malamai sun raunar wannan ruwaya ta biyu cewa bai babu komai akan sa wato ba a taki suka ce ba zai yi a ce Salih Maula Tawama ya faɗi wannan magana kuma sai mu je mu samu a cikin musannad na qayalisi wani ƙari na cewa shi ya da cikin wasu daga cikin sahabbai idan wuri yayi bakin ma yake cewa adraktu an-nabiyya wa aba wa adraktu rijalan mimman adraku an-nabiyya wa aba bakr na da cikin wasu mutane daga cikin wanda suka riske manzon Allah ko wanda suka riske Abubakar idza ja'u idza suka zo falam yajidu illa an yusallu fil masjid suka zamu wata kila an cika wajen balati yin sal wato yin salla ma wannan jara'izan masjidi a masallaci fal rad'u falam yusallu sai yin salla din haka sai yake kika cewa awa cewa wasu sabai ba sa in suka ga sai dai kawai abinda mun saura shi cikin masallaci to ba sa shiga masallaci su yi sallar janaza to kaga idan da haka shi masalih mawla ta ba yake roto wannan ruwaya da Abu Hurairah cewa ba komai akan sa to dan me zai kawo wannan karin sai kuma malamai suka illanta wannan ruwaya da shi Yahya al-Qattan yake ruwaitowa daga Ibn Abi Dhi'ib cewa wato falashiya alaihi babu komai akan sa dan haka falashiya da huwa shi ne galibin al-Huffaz suka fi tabbatarwa to shi ruwayan kamar da na faɗa wasu daga cikin malamai sun rauna da ruwaya ku lokaci ne kamar da nace a wasu daga cikin malamai kamar su Imam Ahmad suka ce shi wanda ya rubuta da wannan hadisi shine Salih Maula Tawama Salih Maula Tawama yana da rauni a babban da ya rauni da malamai ke wato su kansa da shi shine wato ya samu sukurkucewa shi amintacce ne babban malami da Madina shi a karan kansa to amma ya samu ikhlas ya yi rayuwa ta yi tsoro mashi har ya samu tsufa to kuma lokacin da ya tsufa sai fara samun wasu daga cikin malamai suna ruwaya daga wajensa shi kuma sai su kurkuce a su kurkuce ke kawo hadisan daga cikin wanda suka riske shi amma kuma daga baya ruwaya da suke daga wajensa ruwaya ce wanda suke fatatun ruwayoyi akwai Malik ibn Anas a ciki Malik ibn Anas ya riske shi lokacin da ya tsufa da shi da Adawi da kuma Sufyan ibn Uyayna da sauran tsarikunsu amma kuma in an lura wanda ke ruwaya daga wajensa a wannan gaba Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'ib sai shi kuma ibn Abi Dhi'ib ya riske shi lokacin shi wabe daga yake gari a garaudin sa bai riga shi kurkuce ba shi wasu daga cikin malamai suke raddi mai Imam Ahmad na wato idan me zai rauna nan hadisi da Salih Maula Tawama al-Hali wanda ya rawaito daga wajensa shine Muhammad ibn Abi Dhi'ib shine ya wannan ruwaya daga wajensa shi yasa wasu daga cikin malamai suka hasana hadisin to koda dai ma an hasana hadisin to kuma dama dai Salih Maula Tawama ya da raunin sa dama ya da wasu ruwaya da yake dan samu ɗan matsalolin sa wanda kuma in ka bincike zaka ga kuma babu ta inda aka samu matsalolin sa ta hanyar shi wanda suke ruwaitowa daga wajen samajin abdatu ne kuma sun sami wannan hadisi a wato ba zai a ce an jefe shi da kuskuren ba wasu daga cikin malamai bayan sun tabbatar da wannan ruwayar suka ce a la shay ala hudan da bazan ake magana kaga ai a asalin doka da muka saba sani shine misali wanda yayi sallah masallaci yana da wani ƙarin falala akan wanda bai sallah ya salla a wajen masallaci wanda ya samu sahun farko musan farko ma masallaci ai ba daidai yake da wanda ya salla a wajen masallaci ba wannan wani abu ne sananne to nan mazala da kike fala shay alahu yana sa ya nuna maka wasu malamai suka yi wannan tawila yana sa ya nuna maka cewa to wannan ba banda sallar janaza sallar janaza ita cin da asalin ta dama a yake ne a waje to idan wani curi ya cika makil mutum ya samu ya salla a cikin masallaci to bayi da wannan fulalar da ya saba in ya samu masallaci ya da fulala akan wanda yake wajen masallaci to yanzu bai da shi fala shay alahu ay fala shay alahu min al martabati wal thawab ala man salla kharij al masjid aw fi al musalla wannan shine abin da shi wasu daga cikin malamai suka yi tawili wanda ko kaga yanzu aka yi wannan tawili lalle zaka ga hadisin dai an bayyana mutakar dai hadisin ya tabbata saboda kamar yadda muka faɗa a wasu daga cikin wato magabata an samu su sun yi sallah da masallaci din kamar yadda ya gabata a ruwayar Aisha ta ga ita kanta ma ta ce za ta yi Sa'd ibn Abi Waqqas sallah ci masallaci tawili kuma da za yi mai yi ruwayar shi Maula Salih Maula Tawama ce ya da ce wasu daga cikin sahabbai to wannan ko dai ba su san sunan ba kamar yadda wasu daga cikin sahabban da suka ma Aisha inkari sun manta hadisin Suhail ibn al-Bayda ko kuma wasun sun duk wato suna yin wani tawili tawili ne mabdu amma dai abin da yake a tabbata shine sallah na janaza amma sallaci wannan ya halatta in akwai dalili ba na za a iya yi illa iyaka dai wannan hadisi in ya tabbata to yana nuni zuwa ka cewa wannan ya sallaci masallaci to zai ce ni na shawo sallaci ma ya dan fara laba ba yi da wani wato karin daraja akan wato wanda ya sallah a wajen masallaci balle wata kila ma wanda ya sallah a wajen masallaci ya zama fi shi lada saboda wannan shine asali shine wato wanda yake yayi asali abinda aka saba sani wanda Allah yana yi to sai kafin mu shiga hadisi na Abdullahi dan Abbas dan karin da aka samu muna dai magana kan wannan kabarin guda hudu inda mutum zai manta kabarin nan guda hudu dama kabara biyar shida bakwai takwas tara wannan riba kafa ne mun yi magana kan cewa mutum ya samu ya kara wannan musamman Allah akwai dalilin karawa ba wannan babu laifi amma dai lallai kar mutum ya tsaya kuma ya yi kasa da guda hudu wannan lokacin malamai suna cewa nan ba daidai ba kuma idan da mutum zai mantawa ya yi guda uku kawai malamai suka ce wato abinda ya kamata shine a tuna masa limamu in yana kusa a tuna masa sai ya dawo ce kai guda uku aka yi guda uku a sake yin sahu sai a sake wannan kafara guda ɗaya tare da tera kuwa wannan ya tabbata a cikin musannaf na ibn abi shay na musannaf na abdurrazzaq as-sanani yana rubutuwa daga ma'mar ibn rashid al-yamani daga fatana ibn da'awat as-sadusi cewa anas ibn malik wata rana yayi sallah ma wata jana'iza sai kabarbari guda hudu da ya kabarbari guda hudu sai ya manta sallami sai aka ce ya ba hamza inna ka kabbata talatan yace ai kabara guda hudu kai sai ce to saffu ku zo ku sake yin sahu sai aka sahu shikenan fa kabbara rabi'a sai kabbara sa ta hudu shikenan sai sallami wannan muka ce idan yana kusa amma idan ya riga ya yi nisa to na babu laifi akan sa kawai tunda dama addu'a ce ake bukata a imamu tunda kuma ya riga ya yi nisa kuma wannan ba za a ce shikenan ko mutane sun riga sun barbazu ma sai da aka barbazu sai wani ce ni fa ina wasu wasi ko kai ya tuna mushi wajen sallah din sai da aka watsi ya ce muna wasu wasi ko wasu wasi zaka kai tunda dai an riga an yi guda uku shikenan wannan dama maqsuri na sallar janaza shi da riga yin addu'a addu'a ne shi ake samu wuce samu wannan kabar bai ma samu mutu kuma wannan babu wasu daga ciki dan sun sarai wannan babu laifi mutakar an riga an yi nesa sai hadisi Abdullahi dan Abbas anan shi kuma kun ga abin da yake gaya mana cewa manzo Allah yayi sallah a wani kabari ba'da ma duhin bayan an binne wannan wato shi ma wacin to kaga anan yana nuni zuwa wasu abubuwa guda biyu abu na farko shine manzo Allah gashi yayi sallah ba wani mamaci bayan an riga an binne shi ba kuma wannan hadisi ne kadai ba akwai hadisin wannan mata wannan mata ita ma da ta kasance tana yin hidima ga masallaci ta rasu da ta rasu sai suka ji gaya manzo Allah ma cewa ta rasu sai manzo Allah ya yi fada yake cewa ala azantumuni dan me ku gaya min ba yaje ya tattaki zuwa wurin wannan kabarin dilluni ala qabri ha sai yaje ya samu wannan kabarin sai mata sallah shi ma kuma gashi wannan kaga ya mutu lokacin da ba za su suna ganin ba za su takura ma aiki ba har aka riga aka binne shi shikenan gashi kuma manzo Allah sai ya ƙara mai ta mishi sallah din to wannan yana nuni zuwa ga cewa in shin ya halatta a imam wanda ke cin kabari yin sabon sallah an masa sallah ko ba a masa ba muqaddara ne yanzu wato mutum ne ake jiran sa da ne ga shi wanda ya gama cin ana jiran sa ya dawo ya zo bai zo ba aka sauri kuma aka gaggauta aka yi sallah aka kai wannan mabacin kushewan sa sai wannan dan ya dawo shi wannan dan ya halatta ne yayin da yaje wannan kabarin ba ya fi ya sai imam ba ya fi sallah a wannan lokaci ko bai halatta ba wannan aiki na manzo Allah kaga yana nuni zuwa ga wannan halacci din sannan kuma abu na biyu yana nuni zuwa ga cewa shi ya halatta ya sallah makabarta saboda akwai hadisai da suka zo a wannan babu suke nuni wanda zahiri suke nuna wato rashin halaccin ayi sallah a makabarta din to amma dai a maganar farko wannan hadisi kamar yadda muka faɗa a karana yake cewa manzo Allah gashi yayi sallah ma wani wanda aka riga aka binne shi sannan kuma ba shi da shi kadai ba muka ce gashi wannan mata ita ma gashi ya mata sallah din saboda haka malamai suke cewa wannan babu laifi ayi sallah ga mamaci ko da an riga an binne shi amma bai ta masa sallah din wato wasu al'umma zo su yi wasu sallah bayan nan kuma wato wasu ma su ka tafiya wasu zo su yi sallah wannan babu laifi ko sun samu ko ba su samu ba in sun samu kaga babu amfanin ƙara maimaitawa amma in sun samu ba wasu ne suka yi to duk da dai wannan wajibin ne kifai to kuma su ma din ya halitta zo su zauna su mai ta mishi sallah din shi koda shi amma sallah mace din mai ke nuna mana haka shine aikin manzo Allah gashi yayi ba ba su dai ba su bi ba sannan kuma gashi aikin wannan hadisi na Aisha da muka fada yake cikin sahih muslim kaga ayar ga amsa da nabi ka sallah amma ko tace a dawo mata da shi a kawo mata shi a sallaci ta kara mishi sallah to inda bai halitta ai ta karin sallan ba kaga bida ba za ta yi wannan aiki din ba sannan kuma lokacin da ba yake kuma ga Allah ai an sani abu ne shahararre cewa sahabbai ma su ke fuskar kuma sallah don nake yin cewa halacin wato aka ba mai sallah din wannan babu laifi a lokacin don haka babu laifi wani yayi sallah wani ya tafi wani ya zo ya ƙara yin sallah an ga mutane da yawa wani ba su samu sallah ba su ƙara yin sallah din babu laifi don kuma an riga an binne shi to kuma babu laifi kuma wani waye zo ya yi mishi sallah a cikin kabarin wannan babu laifi insha Allah ta'ala to sai sallah a cikin makabarta tunda kaga wannan mutum ya riga an binne shi to zakai abin da zakai tsammani shi a cikin makabarta ne akai wannan sallah din to akwai hadisi da yazo a da hadisai ma da suka zo wanda zahirin suna nuni zuwa ga wato hani akan wato sallah ga a makabarta mazalla ya hana wannan cewa kana sallah a cikin makabarta a wani hadisi cewa la tusallu ila alqubur kar ku sallah kuna fuskantar kabar makabarta makabarta ta zama kibla sannan kuma wato mazalla a cikin hadisi ya hana yin sallah a makabarta da kuma banɗaki wannan hadisi ne sahihi hadisi ne da Abdul Aziz Ad-Darawardi da shi da Abdul Wahid ibn Ziyad suke ruwaitowa daga Amr ibn Yahya ibn Umara ibn Abi Hasan Al-Ansari yake ruwaitowa daga babansa Yahya daga Abu Sa'id Al-Khudri hadisi ne ingantacce wannan kuma da yawa daga cikin malamai sun yi aiki da wannan hadisi ne da na faɗa dinnan irin su Abba ibn Abi Rabah irin su Shafi'i ruwaya ce kuma daga Imam Ahmad Imam al-Bukhari ya zaɓa wannan karhancin cewa kar ai sallah makura janaza ne a makabarta suka ce wannan aiki da wannan hadisi din Imam al-Bukhari cikin sahih littafin sa yake cewa babu karahatu salati fil janais a fil maqabir ko kama kana yake cewa babu da ke nuna karhancin yin sallan janaiza a cikin makabarta to amma Imam Malik Imam Abu Hanifa kuma ruwaya daga Imam Ahmad su sun tafi akan cewa idan dalili ya kama za a iya yi a cikin makabartan ba sallan janaza ba ba kuma kana sallah ta azhar al-asr magriba ba wannan azhar al-asr da magriba wannan duka malamai wasu malamai suka so ijma'i ma kan haka haramcin mutum ya shiga sallah in ba wai sallan ta wani ne ya rike shi ba duk inda dai sallah ta kama ka wani ya rike ka misali ya hana ka fitowa kaga ba kin sallah za ka yi ba don za ka yi sallah ne ka samu kanka ba shi akan wani mutum haka nan mutum ya zaba ya je cikin makabarta ce da sallah wannan shi muke magana amma ga wasu na ganin ana iya zuwa ma ai masallaci a kan wata makabartan wannan wata sabuwar bid'a ce kuma da aka saba ma daukacin ijma'in malamai wanda suke tutiya cewa suna bin mazhabi malikiya ne sai su ga maganar su Imam Malik akan wannan babu maganar Malik magana ce mai zafi akan mutum wani kawai je haka nan saboda san iyawansa ya kawai je ya yi wani masallaci a jikin wani malamin sa ko shehin sa ko wani waliyin sa ce za a saboda a samu wani alfarma a wajen haramun ne wanda ya sallah wata da yawa da cewa da sai cewa sallah bata yi ba wannan kuma ne shi zahirin magana gaskiya na'am
ina neman ƙarin bayani dan gani da kamar misali mutum yana wata ƙasa sai wani gashi ya rusu haka kamar yadda wasu daga suna yi kamar sallar kai
na'am
kamar yanzu da ka kawo bayanin manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ma wasu wata mata suna baya amma
na'am
wani zai iya yi da wani nashi
na gane magana na gane mun yi wannan magana a farkon katu mun yi a farkon katu magana mafi inganci salatul ghaib da wasu daga cikin malamai suna halattawa salatul ghaib ta halatta ne ga wanda shi ba masallan ba ba zo shi wannan najashi din nan kaga ai shi ba masallan ba yana can wani kwa duniya ce ga wajen arrama saboda haka su sun mishi bukukuwan su da suka saba na idan ya mutun ya mutu tunda ba a masa sallah ba sai mazana sai masa sallah amma kuma ba a samu mazana ya dinka maimaita sallah in duk wanda kuma ya mutu kuma koda yana wata uwa duniya mazana ya masa sallah ba kaga ba a samu ya mu Ja'far ba Ja'far da shi da Abdullahi ibn Rawaha da su Zaid wannan wanda yake dane ga manzo Allah mazana ya rene shi kaga duk sun mutu a yaki na mukta kaga manzo Allah mazana haina labarta ma ga sun mutu amma bai mu sallah a wajen ba isa wasu daga cikin malamai al-muhajjibun suke cewa sa'at da ga'i magana fi inganci ana yi ma wanda shi ba sallah bane wannan shine maganar da yafi abin nan. Yanzu muna magana dai akan sun sallah a makabarta, sallah ta farilla ko sallah mai ruku'i da sujada, wannan haramu ne a makabarta. Kuma duk wanda ya yi wani masallaci a cikin makabarta, mutukar kai ma ka san cewa wani masallaci a cikin makabarta aka yi, ma'ana a sama wani kabari aka yi, aka yi shi, kai sallah ba ka sallah. Wannan shine magana wato ingantacce da malamai ke faɗa. Kuma malikiya ma mu da ba mu da wani sabani akan wannan, su masu tuciyan irin wannan saboda wasu ƙarurran wasu waliyansu sai aka wata su ba da fatawa me yayin fatawa Imam Malik akan wannan. Amma wannan in karuwar tafai da yawa da suka yi magana na malikiya ko a shafan nan aka duba, dan sauran da tafai na malikiya za ka ga magana ce Imam Malik akan wannan, wannan ba wai magana ce wacce take boyayya ba. To amma magalamai sun sabani akan shi sallan janaiza. Sallan janaiza kun ga babu kafara babu rukuki, kuma gashi maza Allah kaga zahiri wannan abin da hadisin yana nuna yayi sallah ne a makabarta din. To shi da wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa in sallah ne na janaza wala babu lidi, babu Malik wannan ruwaya ce daga wajensa, babu Abu Hanifa kuma ruwaya ce daga Imam Muhammad ibn al-Munzir ya nakalto cewa Aisha da Ummu Salama lokacin da suka rasu, to a tsakankanin gawawwakin wato makabartan Garkat aka musu sallah din. Abu Hurairah kusan shi yayi ma Aisha sallah, kaga malami ne kidan ba wai yanda wasu ke zamanin wai Abu Hurairah wai kawai iya sa kawai kamar wani mutsari ya tasta kan hadisai, shi bai san ilimi ba, kawai jahili za a sa ma ummuna Aisha kawai zai mata sallah. Saboda haka kaga a nan Ibn Umar ya zo wajen inda shi Abu Hurairah yayi ma Aisha sallah, kuma a makabarta ya mata, ko bai ce dami ba, kaga sahabbai ne a wajen. Shi yasa wasu daga cikin malamai suke togace sallah ta janaza, cewa in an samu dalili da zai sa a yi ta, wannan babu laifi, inda ka san al'asr shi a je sallah inda babu makabarta, saboda wani zai bayo ka taka in an yawa kina ka taka wato kaburbura da sauransu, kaga wannan ba daidai ba, sai a zama an shiga cikin alfarman mabata. To amma idan wasu dalili ya kama za a iya yi, wannan za a iya yi, wasu sai makabarta da an musu haka din, kuma wato ba a sami wani abin da wani nasi da yake nuna wato rashin halaccin hakan ba, sai wancan hadisi din wanda wannan hadisai malamai sun dauke shi akan halaccin wato haramcin yin sallah ta mai ruku'i da sujada ne. Amma sallah wata da irin wannan sallah janaza da mata ruku'i ko sujada, kawai da ma sallah janaza an addu'a ai addu'a ce da istighfari ba mamata. To kuma ma sallah janaza mai a cikin ba wannan ba dama, saboda kaga wannan yana nuni zuwa ka cewa in aka yi wannan babu laifi, kamar da su Sheikh bin Baz da sauran wasu daga cikin malamai da wannan zamani al-muhaddithun suka ga rinjayar cewa za a iya yi shiga a yi a cikin wato makabarta din babu laifi insha Allah ta'ala. A gurguje kawai in dan yi daura, kaga waɗannan hadisan da muka zo kun ga sai suna nuna wato cewa mu ba mata idan sun mutu a musulunci, daga cikin abin da za a yi musu farko shine a musu sallah, wannan fardun nake fa'i. Idan wasu yi ta ya tsare a kan wasu, idan duk muka taru wani mutumi dan uwan musulmi ya mutu ba mu zo mun sallah ba, to duk mun yi laifi, kuma kowa ubangiji sai ya tada shi ya tambaye shi bisa ba kai sallah ba, ubangiji ba zai ba. Amma idan wasu sun yi wasu musu yi ba, to wannan ubangiji kuma ba zai kama mu ba, tunda dai wasu sun dauke mana wannan nauyi din, illa iyaka dai malamai suna fitar da wato shuhada wanda suka wasu sun Allah albarki su shahada, kamar da aka sani wannan ba zai bane sai a musu sallah da. Sannan kuma malamai kuma suna fitar da kuma wato karamin yaro wanda bai balaga ba, karamin yaro wanda bai balaga ba dole bane sai a musu sallah, ba wai an ce ba a masa bane shi wa shuhada din, ba an ce ba musu bane, ai ko ba komai za a musu addu'a kuma Jesus sallan jara'iza ce. Su waɗannan ba dole bane, kamar yadda hadisi zo ce sunan Abi Dauda daga Aisha cewa manzo Allah ɗansa Ibrahim ya rasu yana wata 18, to sai manzo Allah ya musu sallah bai sa aka wato kai shi kushewarsa. Akwai wani yaron da muka cewa ba dole bane sai an ma karamin yaro sallah, amma kuma da aka maza da an samu kuma wani lokaci yayi sallah din kamar da kike sai Muslim Aisha da take ga mana cewa wasu yara daga cikin yaran mutanen majalis sun rasu ba su balaga ba, amma kuma da aka maza sai musu sallah, to dan aka musu sallah din wannan duka wannan babu laifi. Da goma kuma wasu abubuwa da suke da alaka da irin waɗannan abu waɗannan, to in mutum ya koma cikin ahkamul janaiz bid'uha na Sheikh Al-Albani zai ga ba maganganu na malamai akan wannan insha Allah ta'ala, maganganu na da malamai ya kawo ga sauƙaƙa, kuma duk mai neman fa'ida ba zai samu fa'ida duriya akan abin da muka faɗa din insha Allah ta'ala. Ina ganin lokaci yayi ko? tunda lokaci yayi insha Allah babu dai sai mu dakata anan muka zo sati na gaba sai mu shiga hadisi na gaba hadisin Aisha da yake magana akan wato likafani da sauransu abin da baka tarbi Allah ya ba mu lada abin da baka kusa da Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.